أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Alhamis 6 ga watan Ramadan shekara ta 1443 Hijiriya, wanda ya dace da 7 da watan 4 shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kamar yadda muke bayani kullun dai, aja'ib abubuwa na ban mamaki na ƙayatarwa na wannan littafi mai albarka busu kauciya, matuƙar mutum ya kasance yana bincike a cikin littafin nashi. Satin da ya wuce wancan darasin, akwai darasin da muka As-Sana'atul Mataniyya, yadda Bukhari yake bin hadisai, in ya buɗe babu yana bin sa tasalsulul zamani, yana bin su daidai gwargwadon tarihin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hode su. To kuma yau matsalabu na gaba zan muga cikin bahasin da As-Sana'atul Mataniyya inda Imam Al-Bukhari fil ahadith al-mutaaddida fil bab al-wahid, a cikin kitabul ilm ne dai aka dauka ake misalin da shi. Al-Imam Al-Bukhari na daga cikin tsarin shi kuma tafsilul mujmal min al-ahkam, bambance abin da yake mujmal ne na hukunce-hukunce. Idan ya bude babi hadisi na harko ya kawo shi mujmal ne al-hiba fayyacewa, sai kawo na biyu ya biyo bayan shi kuma a fayyace ya bambance abubuwa, ya kawo shi tafsila. Abinda zan mu ga misalin wannan a cikin kitabul ilm, babu samaru fil ilm, babun da ke bayanin me ma'ana as-samaru fil ilm, babu samaru fil ilm. Ba cha bace a ciki kwata kwata, babu abu mai cha a ciki, sunni. Babu samaru fil ilm, a ce babu ma an samu matsala a kanshi, sunan babu da kanshi. Da muka zo kan shi, da muka yi misalin shi da ayatul Qur'ani, kalmar ta zo a cikin Qur'ani. Babu samara fil ilm, baban hira a cikin sha'anin ilimi. Bukhari a ciki ya kawo hadisai guda biyu, na harko cikin su mujmal ne a lullube yake, shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ra'aytukum laylatukum hazihi fa inna ala ra'si mi'ati sana minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun, yake cewa a cikin wannan ban kasar nan da shekara 100 a cikin wannan daren babu wanda za a samu wanda yake ban kasa. Sannan sai biyo da hadisin da ya biyo bayan shi, hadisin Ibn Abbas ya kwana a wajen Khalish Maimuna Allah rada ita, yake cewa fa sallan nabi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar isha, sannan yaje zuwa ga masabkin shi yayi sallar raka'a guda hudu yayi barci. Yake cewa namal gulayyim, dan yaron nan yayi barci. Wajhud dilala, anan idan muka nura al-Imam al-Bukhari a baban ya kawo hadisai guda biyu, na harkon su shine hadisu samarul mubahu ba'da al-isha, hira wadda aka halitta bayan sallar lisha, wadda take mujmal ne ba tare da tafsili ba kenan, kowace kare hira. Sannan sai ya zo da hadisin da ya fassala wannan ijmalin ya mushi filla filla daki daki, shine magana cewa mujarradin kalma ma ana ambatatta da cewa as-samar. In kuna tana lokacin da muka zo har muka yi maganar, ya za a huddo maganar cewa a cikin hadisin nan nabitu inda khalati maimuna, inda yake cewa namar gulayyim, aina hira take a cikin wannan kin cikin hadisan da al-Imam al-Bukhari ya kawo muka taujihin magana. Wannan yake nuna mana Bukhari yana iya kokarin shi da taharri wajen kiyaye kawo abubuwa wanda suke hadisi na harko ya kawo shi mujmal, na biyu kuma sai ya kawo shi mufassal a rarrabe. Munga rishin amfanin muzakara kullun da ake ta hudi, na tabbata inda mutum yana muzakara ba za a ambace ba sunan babi guda ya zamana mutum bai san ba me ake nihi da baba. Babi guda a ciki duka babu inda Bukhari ya kawo as-samar da sunan da wannan da cha a ciki, wanda zan mu dauka cewa mufassara shi da as-samarat. babu ko ɗaya wanda ya kawo da sunan babu ya kawo shi da ca a jikin shi babu ko ɗaya a cikin kitabul ilmi kin dai da mun yi shi kitabu sama babu samar fil ilm har muka zo muka yi bayanin abin da ake nihi da shi zan mu tashi cikin kitabul haid babu ghasalul haid ra's zawjiha wa tarjilihi baban da ke bayanin mai haila ta wanke gashin wanga wannan mun yi shi ina goko babu na hudu ne babu qira'atul rajuli fi hajr mar'atihi baban da ke bayanin mutun yayi karatu a bisa cinyar matar shi wahi haid kuma ita tana mai haila halaccin wannan wa kana abu wa'il ya kasance yusul khadimahu yana tura mai hidimar shi wahi haid kuma tana da haila maccace ila abi razin zuwa ga abi razin fatatihi bil musaf ita zo mishi da qur'ani shi fatumsikuhu bi ilaqatin ita riko mishi shi da maratai ba a hannunta ba sai a bata a sanda ta ratayo shi ba tare da ta taba shi ba wannan yana nihin wannan daga cikin su ya dauke shi ne akan cewa halaka ne yin haka nan kin mai haira ba tare da ta taba littafin mushaf ba da hannunta ta dauke shi da wani maratai shi yasa yake tura wannan baiwar shi ta amso mishi kuma tana haira munasaba hadisin ta hada hadisin Aisha ta hanyar kasancewar mai haira idan ta dauko mushaf a cikin wannan maratai saboda ya kasance haka nan idan mutun ya kasance yana hardace da alqur'ani a cikin karan kanshi wa huwa muwaqinu li mazhabi abi hanifa muwafiq ya dace ne wai sun yi kiyasin shi ne da cewa kamar mutun ne yana hardace da alqur'ani kuma yana da janaba ba za a ce ba misalin wai wanda yake daukan shi da maratai wa mana aljumhur zalik wannan mazhabin abu hanifa kenan amma jumhurun malamai sun hana haka shi yasa ma muka ga mai ishmawi ya ka mai ahadari ya kawo bayani ya kawo hani wa farraqu bi anna alhamlu mithlun litta'zim sun bambance cewa daukan yana kawo tangarda game da girmamawa walittika'u la yusamma fil urf hamlan shi kuma jingina ga abu ba lisahi cewa dauka ne haka malaman hanafiya dai suka yi wannan bayanin suka halitta mai haira ko mai janaba yana iya sa wani maratai ya dauko littafin ya dauko mushaf wanda wannan ya saba ma mazhabin jumhurin malamai hadisi na 297 a Imam al-Bukhari ke ce haddathana Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn sami'a Zuhairan yaji Zuhair shine Zuhair ibn Muawiyah al-Ju'fi amma Mansur ibn Safiya anna ummuhu hadathatu cewa ma'aihiye shi ta bashi labari anna Aisha haddathataha Aisha ta bata labari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana yataki fi hajri ya kasance yana kishigin da abusa cinya ta wa ana haid ni kuma ina haila summa yaqra'ul qur'ana sannan sai karanta alqur'ani annabi alayhi salatu wassalam kenan wannan yake nuna halaccin yin haka shi yasa al-Imam al-Bukhari ya bude baban da sunan wannan al-Imam Ibn Daqiq al-Id mai sharhin umdat al-ihkam fi sharhi umdat al-ahkam yake cewa fi hazal fi'l isharatun ila anna al-haid la taqra'ul qur'an cikin wannan nuni ne zuwa ga cewa mai haira ba zai ta karanta Qur'ani ba dan saboda cikin karatunta da karatun nata ya kasance halaka ne to ba za a yi tawahumin tunanin ba ma cewa dan wani yana karatu mijinta yana karatu kuma yana jikinta har sai an ambaci halaccin abun kuma a cikin shi yace akwai halaccin mulamasatul haid taba mai haira wa anna zatuha wa siyabuha ala dhahara cewa da jikinta da tuhar da take sare ta dukkan su suna tare da tsarki ba za a ce musu najasa ba kamar yadda can Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus mummuni bayin najasa haka al-Imam an-Nawawi yake faɗa yace fihi jawazu tinadul marid fi salatihi a cikin shi akwai halaccin marar lahiya yana iya kishingido cikin sallar shi ilal haid zuwa ga mai haida idza kanat aswabuha dahira idan tuhar da take sare tana da tsarki marar lahiya ne ba bai kusan wani icce da zai jinginu in ya tashi kuma zama faduwa zai yana iya jinginuwa da mai haira yayin sallar shi dan saboda inda ba a kasance ba tuhar da take sai tana da najasa kamar yadda haka al-Imam al-Qurtubi shi ma kawo wannan mas'ala ya nuna halacci sai babu na biyar babu man samman nifasa haidan baban da ke bayanin wanda ya kira biki a matsayin haira wannan tarjama an ji Ibn Hajar Makaluba ce an jirkita ta haƙƙin ta shine abin da ya dace ya ce man sammal haida nifasan dan haka hadisin yake nunawa cewa wanda bayanin cewa ya halitta haira a kirata da an nifas a cikin lugha ta larabci haka nan a shari'a an juya abin ne an jirkita shi wa man samma hada nifasan wa ya tamilu an yakunu al murad bi man samma adlak karshe takaice dai haka yayi nunin cewa kamata yayi a ce man samman haida nifasan dan saboda al haid din ita aka kira da al nifas ba aka san haka ba hadisi na 2198 al imam al bukhari ke ce haddathana maki ibn ibrahim qala haddathana hisham an yahya ibn abi kasir maki yana daga cikin malaman sulasiyat na al imam al bukhari a cikin al jami'us sahih ana abi salama daga abi salama anna zainab bintu ummi salama cewa zainab bintu ummi salama haddathatu ta bashi labari anna ummu salama cewa ummu salama haddathata ta bata labari qala take cewa baina ana ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'a wani lokaci da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare ina kishin gide fi khamisatin cikin wata riga izhidtu sai nayi haila fan salatu sai na huta fa akhadtu bi siyabi haidati sai na dauki tuha ta hairata qala sai annabi yake ce man anufisti shinkin yi haira ne nan ya kira da alhaidi ya kira ta da annifas annabi alaihi salatu wasalam qultu na'am sai na ce mishi eh fada'ani sai annabi ya kira ni fadda ja'atu ma'ahu fil khamila sai na zamna tare da shi fil khamila a cikin katifa cikin matala wannan hadisin al-imam al-bukhari ya kawo shi a gurare guda hudu wannan shine guri na harko al-imam an-nawawi yake cewa aisha kamar ta ji tsoran cewa jini kada ya kasance zuwa ya taba annabi alaihi salatu wassalam ne shi yasa ta huta cikin hankali kuma sulalewar da ta yi dan saboda kada ta bata mishi barcin shi sai aka yi katari kuma ya ji ta ta huta ne a hankali dan saboda kada ya zama na jini ya taba annabi alaihi salatu wassalam aw khafat an yadulba al-istimta'a biha fa zahaba li tata'ahaba li zalik ko kuma tana jin tsoron annabi ya neme ta hanyar kusantarta sai ta huta ta bar gurin aw ta qazzara da nafsa ko ta ji tsoron jikinta cewa yana mai kazamta ne walam tarda hali mudaji'ati ba ta yarrauta kwanta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan halin falizalika azina laha fil aud annabi da ya fahimci haka ne sai ya bata izinin cewa ta komo ta zamana shi yasa dan ya fahimci wannan dai ne daga cikin wannan manhohin da aka zanu guda uku al-imam an-nawawi Allah mashi rahama yana da sharhin sahih al-bukhari wanda ya fara shi bai ida sabayar da su har za wa nan wajen ana iya samun maganganun shi dan saboda sharhin da ya kawo nan wajen mujallad bi ne wanda talkhisi ne na shuru sharhi ne mai kyau wa fil hadith jawazun nauma al haida cikin hadisin nan akwai halaccin yin barci tare da mai haida fi siyabiha cikin tuhar da take haila da ita wali dija'u ma aha kuma da kwanciya tare da ita fi lihafin wahid amrihi guda wastihbabi ittikhaz al mar'ati siyaban li hada kuma mustahabbi ne mace ta riki wata tuha daban wanda in tana haida take sanyawa gaira siyabiha al mu'tada banda tuhar ta wanda take ta al'ada kuma wannan dan saboda tsafta ne dan saboda tsaftace kanta al-imam al-musannaf al-imam al-bukhari zai kulla babi guda akan wannan mas'ala kamar yadda zan mutarda sai babi na shidda babu mubasharatul haid baban dake bayanin nabiyal to nan na shidda sama babi na biyar to yace babu mudaji'atul haid baban dake bayanin runguman mai haila abin da yake nihi runguma da jiki ba wai yana nihin jima'i ba hadisi na 2199 haddathana qabisa qala haddathana sufyan an mansur an ibrahim an al-aswad an aisha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid mun ka na kasance ina wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a makayi guda kilana junubin kuma dukkan muna masu janaba to wakana ya amurni annabi ya kasance yana umarta ta fa'atta zir sai in sa gabtuna fa yubashirni sai rungume ni wa hana haid kuma ina mai haila Al-Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisin nan a gurare guda uku wannan shine guri na farko hadisi na 301 wa kana yukhriju ra'sahu ilayya mu'takifun ya kasance yana huddo mini kanshi gare ni yana i'tikafi fa aghsilahu sai in wanke mishi shi wa ana haid kuma ina mai haila duka dai wannan suna nuna mana halaccin mubasharatul haid hadisi na 203 Al-Imam al-Bukhari yake ce haddathana Isma'il ibn Khalil ai duka haka ne wo dari uku da biyu dan wancan duka yana kawo shi wa kana ya amuru wa kana yukhruji dan duka da sanadin harko ne duka aka kawo su kuma hadisi ne kala kala daban-daban shi yasa al-Imam al-Bukhari ake sanya su cikin malamai suke sanya su cikin lissahin kowanne hadisi ne mai zaman kanshi haddathana Isma'il ibn Khalil qala akhbarana Ali ibn Musir qala akhbarana Abu Yusuf huwa Shaybani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Aisha qalat take cewa in kun ga ana ce an yi asa bainal ma'kufatain an ce huwa shaybani ko kuma huwa ibn fulan ana nihin cikin asalin amso hadisin babu shi marawici ne ya fade shi dan ya bambance ma mutane kenan kaman nan da akhbarana ali ibn musahir qala akhbarana abu ishaq sai ce huwa shaybani kenan ali ibn musahir ne ya fassara mana waye abu ishaq yace huwa shaybani ba a cikin asalin da ya amso hadisin wajen malamin shi babu wannan magana daga aisha take cewa kanat ihdana idza kanat haid dayan mu ta kasance idan tana da haila fa arada annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nihi an yubashir haya rungume ta amarha sai umarce ta an tattazira ta sanya gabtan ta fi faur haidatiha a cikin zafin hayar ta lokacin hayar tana zawwa da karhima sun bai yubashir ha sannan sai rungume ta qala take cewa wa alikum yamliku irbahu waqin ku zai mallaki bukata shi kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu kama yadda annabi yake mallaka bukata shi annabi ko da sha'awar shi ta tashi zai mallaki zuciyar shi ta yadda ba zai kusance ta ba to amma wanda ba annabi ba shine Aisha take nihi taba'ahu Khalid wa Jarir an Shaybani Khalid da Jarir sun mushi mutaba'a akan Shaybani wa aka ma mutaba'a kenan yawa Ali ibn Musahir dan saboda Abu Ishaq Shaybani shine Shaybani kuma aka ce an yi mushi mutaba'a ga rawaito shi daga Shaybani kenan Ali ibn Musahir ne wa zahaba kasirun min as-salaf a kalkashin hadisin nan diyawa daga cikin magabata daga cikin su akwai Sauri Sufyan as-Sauri da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ila anna allazi yamtanu min al-istimta' min al-ha'id al-farj faqat cewa abinda aka hana ma mai miji ya kusanci matar shi lokacin da take haira shine kawai farjinta wabihi qala Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hanafiya wa rajahahu ad-Dahawi da wannan magana kuma Muhammad ibn al-Hanafiya ya fada jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam jikan Aliyu kuma al-Imam Tahawi shi ma karkatar da wannan magana ya rinjayar da ita kuma shine zabin malam Asbagu na daga cikin malaman Malikiya kuma ɗaya ce daga cikin maganganun malaman Shafi'iyya waqtarahu ibn al-Munzir ibn al-Munzir kuma ya zabi wannan magana ibn al-Munzir yana da littafi mai wanda ya ambato sabanin malamai gabaki ɗaya ba mazahibul arba'a ba al-Awsat fi Sunan wal Ijma' mujallad 14 ko fiqihu ne wanda suke malamai suka yi sabani akan ya rasu shekara 300 da wani abu Allah mushi rahama sabanin malamai in ya shiga mas'ala ya kawo maganganun su Malik da madogaro su ya kawo su Abu Hanifa da madogaro su da hujojin su ya kawo rada kuma a ƙarshe sai yi bayanin cewa abin da yake daidai hujjar su wane ita ce daidai dan saboda kaza dan saboda kaza malami ne mai yarwa ilimi Ibn al-Munzir Allah mushi rahama wa qala an-nawawi nawawi yake cewa huwa al-arjahu shi ya hirin jayi dalilin ta huskar dalili dan saboda hadisin Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda aka amso daga Anas yace isna u kullu shay'in illa al-jima' kenan nasi yazo kirara ku aikata komai banda saduwa kuma sun dauki hadisin wannan baban akan cewa mustahabbi ne dan saboda hadawa tsakanin wannan kin tsakanin dalilan kenan umarninta da ta sa gabto jikinta duk da ba saduwa bane zai rai ta wannan ta huskar mustahabbanci ne ta huskar kiyayewa ne ba dan wajibi bane ibn daqiqil e da yake cewa laysa fi hadisil babu ma yaktadi man utahata al-izar a cikin hadisin babu abin da ke nuna cewa abin da ke kasan gabto an haramta ma mutun shi dan saboda aiki ne mujarradi annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai mujarradin aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma tana yiwa bukata shi ce kawai haka nan ba wai dan abin da ya wuce haka nan in ba an haramta abin da yake nuni akan halacci kuma inji al-Imam an-Nawawi Allah mushi rahama abinda Abu Dawud ya rawato da sanadi mai karhi daga Ikrama daga wasu daga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada min al-ha'id shay'an annabi idan ya kasance yana nihin jin dadi da mai haira matar shi alqa ala farjiha sauban sai ta gefa tuha abusa jikinta wastadalla dahawi ya kawai dalili da hujja akan halacci yace dan saboda al-mubashara tahta al-izar duna al-fajr la tujibu haddan runguma ta karkashin izar din ta gabtan ta ba tare da saduwa bane akai wannan bai wajabta haji kuma ba zai wajabta wanka ba sai ya zamana kawai daidai yake da mubashara wanda take ta saman wannan ta saman gabto a takaice dai ya halitta dan saboda ga hadisi ne wanda suka yi nuni akan haka abinda aka haramta kawai shine saduwa hadisi na 303 al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddathana Abu Nu'man haddathana Abdul Wahid qala haddathana Shaybani قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونه take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza arada an yubashi mar'atan min nisa'ihi idan yana so ya rungumi wata mace daga cikin matan shi amarha fatazara sai ya umarce ta ta sanya gabtan tawhu ya haid kuma tana mai haila gabto a yanzu kawai muna ana cewa gabto wani ba zai gane me ake nihi ba, ana nihin kawai zananta ko bujanta za a ce yanzu nan saboda su wancan lokacin shi suke amfani da shi. Babe na gaba, babe na shidda kenan ko babu tarkul ha'id sawma, babin da ke bayanin mai haira zata bar azumi. Ibnu Rushayd yake cewa Allah mashi rahama, Bukhari ya tahi akan al'ada shi wajen idahil mushkil duna aljali, mai haira a cikin sha'anin ibada azumi kadai take bari, da azumi da mi take bari, da azumi da sallah. To me yasa Bukhari ya kulla babu akan cewa kawai babu tarkul ha'id sawma, bai ce ba wa salata? To ka dan kusan shiga hanya dai ka dan. Ku kawo a kai bane a larabcin hannun haɗe shi ma ya ce Ibnu Rushayd ya ce kaza. To bar mu jire abin da ya ce. Ibnu Rushayd ya ce Bukhari ya tahi akan al'ada shi akan bayyana al-mushkil duna al-jali, abin da yake rikitarwa ba abin da yake kyarara ba kowa ya san da shi. Yace dan saboda barin sallah shi wannan kyarara ne, dan saboda sai da tsarki ake yin sallah, kuma mai haira bata da tsarki kenan ba zai ta yi sallah ba. Shi kuma azumi wani sai ya shiga cikin rudu tunda babu dalilin da zai sa a bar shi, sai ya yi tunanin cewa tana iya yin azumi. Shi azumi dan ba shardanta mishi yin tsarki ba kenan, tunda wannan rudin zai shiga shi ya cancanta a kulla babu akan shi, duk da hadisin da za a kawo ya kumshi hatta da barin sallah a cikin wannan kin. An gane ko? Hadisi na 304 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid huwa ibn Aslam an Iyad ibn Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri qala, yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Adha, annabi mai tsira da amincin Allah ya huto a Eid al-Adha ranar layye kenan, au fitr ko kuma Eid al-Fitr na asalla azmi, ila al-musalla, zuwa can gurin hilin sallah ta Eid, shi ake cewa musalla. Fa marra ala an-nisa'i, sai annabi ya wuce mata, fa qala, sai yake ce musu, ya ma'ashara an-nisa'i, ya ku taron mata, tasaddaqna, ku rika sarka, fa inni uritukunna, uritukunna, dan ni an nuna muku, an nuna muni ku aksaru ahalin nar, kun hi yan wuta, kun hi yawa a wuta. Shi yasa ya umarce su su yi sarka, dan saboda yana cewa ku nemi tsari da wuta ko da tsagen dabino ne, dan sarka tana wannan hana shiga azaba. Fa kullu nas sai mata suka ce, wa bima ya rasulullah, saboda mi ya ma'aikin Allah mu kasance mu ne mafi yawan yan wuta. Qala, sai ya ce musu, takusirna la'ana, kuna yawan la'anta, kuna yawan la'anta, yawan zage-zage, wa takfurna al-ashira, sai ma yaro hada yawan zage-zage, wa takfurna al-ashira, kuma kuna ya kahurce ma abokin zama shine miji, ba ku ga alherin da yake muku. Kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, ma ra'aytu min naqisati aqlin, ban taba ganin wasu masu tawayayyen hankali ba wa dinin da addini, amma kuma azhabu li lubbir rajul al-hazim, wanda suke tahiyar da hankalin mutum wanda yake mai hankali, al-hazim, mai karhin hankali, min ihda kunna, gami da dayan ku. Kunna, sai suka ce kenan wannan jumla abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni, duk da ya abun gakin su da karancin hankali kuma da rauni, amma kuma duk da wannan kuma suke tahiyar da hankalin guda ɗaya wadda take sai ta tahiyar da kuma hankalin mai hankalin, wanda ya kasance yana da hankali mai hankali sai ta tahiyar da shi. Ta sha nawa zaka ga wani wanda babban malami ne kaga an kama shi da lalata, me yasa? Zaka gani mace ce ɗaya bata kai ta kawo ba, amma kuma ta kautar da shi daga hanya. Shine annabi alayhi salatu wasalam yake nihi, ga ku ba ku da hankali kuma kuna tahiyar da hankalin mai hankali. Yace, wa manu kusani dinina, suka ce menene tawayar addinin mu, wa aqalina, da hankalin mu ya rasulullahi, ya ma'aikin Allah. Qala, sai yake cewa, saboda matan sahabbai ne, duk abin da rume musu kai tsaye tambaya suke, ba sun kyale ba cikin duhu, gashi tambaya suke yana warware musu. Yace, alaysa shahadatul mar'a mislu shahadati mislu nisfu shahadati rajul, shin ba ya kasance ba shaidar mace daidai take da rabin shaidan namiji? Annabi alayhi salatu wassalam ya nuna musu wannan shine dalilin. Kunna bala, suka ce eh haka ne. Sai annabi ce faza, dan saboda sun san alqur'ani, Allah ya sabku kenan. Daga nan sanin tarihi tashari, sai kasancewa bayanin ce bayanin shaida ayat take bayanin shaida ta sabko ne kahin ai wannan waqi'a dan inda ba ai ba da sun sani ba da ba sabko wacce ayat ba yace fazalika min nuqsani aqliha to wannan ai dan saboda ragewar hankalinta ne haka malamai suke fassara la tu tusafa amwalan wannan as-sufaha anan qur'ana nahin mata da yara yace alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum shin ba ya kasance ba idan ta yi haira ba ta yin sallah kuma ba ta yin azumi sai kulna bala suka ce eh haka ne qala sai ce fazalika min nuqsani diniha wannan ai shine tawaya ta addinin nata ragewa na addinin nata wannan hadisi bukhari ya kawo shi a gurare guda hudu wannan shine guri na farko anan gurin shaidan mace tabbas haka ne shaida ta guda da shaidan mace bi suke zaman shaidan namiji dai wannan kuma dan Allah ya san raunin hankalin su ne yayi haka ne shi ya halice su shi yahi kowa sanin su kuma shi yahi kowa sanin abin nan da tura suke rurutu ce an tauye hakkin mace an rena ta an dauke ta a matsayin rabin namiji su bu su san ba Allah madaukin sarki alai alam man khalaqa ne shi yasa yayi halitta kuma shi ya san abin da ya halitta bai halitta abin shi kuma ka zo ka rika mishi gwanintar cewa can a gyara kaza shi da abin shi kuma ka rika mishi gwaninta cewa can gyara kaza ko kuma kai ba daidai ba to na gaba da yace ragewar addini a takaice ne na hadisin an gane ko an gane shi ba matsala komai mu wuce to akwai ba a gane ba dai ba a san ba a gane ba ki akwai matsala a ciki anan gurin da shahadar rajul bil mar'a wannan an sani haka ne to amma nuqsani addini kin tawayewa addini wannan yana nuna cewa tawayewa addini ne idan mace ta tana haira rishin sallah da rishin azumi da take yi tawayewa ce wanda har za a zarge ta akai ita tamma kanta to kuma ya akai na akai hujja da shi akan cewa addinin ta tawayeye ne da bai kamata ba sai dai a dauko wani abu wanda ita kanta ne take saskeki da gangan da kanta a azamata shi akan cewa tana sakaki da addini amma ba abin da zawwa bane yake Allah ya kaddaro shi haila yawa kamar takfirul ashir wannan aikin ta ne ganin damar ta ne ita ta jayo ba ita ta jayo ba shari'a tabbata a ka'ida kuma shari'a batta baka abu ta ce maka je kai abu kuma ta zo ta zarge ka akan abu yanzu ba muna azumi ba an ce maka in zaka yi bulaguro aje ka aje kana bulaguron kuma a bika ana cewa mu taba ganin mai ragewa addini ba kamar wani me yasa ko dan Allah ya baka rangwame ya baka dama kuma a zo a zarge ka ana cewa akwai ka tawaye addini da rage addini bayan ma ba kai ka kama kanka abin ba to sai malamai suka ce idan ta kasance kuma wannan ba zai zama na hujja bane akan cewa lokacin da take haira sallar ta ita shi azumi ana rama wannan babu matsala sallar ta fa shin za a bata ladan ya koyi zamana kamar dai ta yi sallar ko kuma ya za a yi za a bata ladan sallar ko kuma ta tafi a haka nan to kai ka kawo dalili kai ma da kace ba an bata ba ko kawai da kai
wannan ba kawai dalili cewa
wannan dai to hujjarka tana da kwari akan wanda suka tayi a wajen wannan kawai suka ce abin da yasa aka kira ta da cewa rishi tawayewar addini ta huskar mudafaqin ba za a mata ba amma ladanta za a bata ladanta yana nan daidai na sallata matukar lokacin da take cikin babu jinin tana kiyayewa mai kula ce da addini mai riko ce ta yi sallata akan lokaci to ko haila ta zo za a bata ladan sallata amma ban dalilin ka wannan kenan shine tawayek ba an zarge ta bane a asalin rishin cewa ba za a bata ba wancan bane yake zargin ta kuma zargin ba ana wajaha shi bane akan rishin yin ba ana wajaha mata shi bane eh ba zargi bane na cewa ta yi ba daidai ba al-imam ibn hajar yake cewa cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da dama na farko mashru'iyatul khuruj ila al-musalla fil eid shar'antuwar hu ta zuwa ga sallah a wajen Idi in za a yi Idi a wata wani guri a yi shi kuma an umarci liman ya umarci mutane cewa su rika yin sadaka wasu daga cikin malaman sufiya sun yi istinbadin halaccin aqdalabu min al-aghniya ilal fuqara cewa liman yana iya neman talaka masu hali ya amso dukiya ya ba ma talakawa shugaba ma'ana wa fihi wudurun nisa al-eid kuma a ciki akwai mata a shi suna halarta eid lakin bi har su yan faridna an rijal khawf al-fitna sai dai su je gurin da sun nisanci maza dan saboda kauce ma fitna a cikin shi kuma akwai halaccin liman yayi ma shugaba mata wa'azi a karan kansu su kadai kuma ne ya gabata a cikin kitabul ilm kuma a cikin shi akwai cewa jihadun na'imu haram wanda maka ni'ima ya kyautata maka ka ki nuna ka gode wannan haramun ne gashi an zargi mata akan takfiyu kufranul ashir haka nan kasratu istimalul kalamul qabih yawan aikata magana mummuna ba a so min ash-shatam walla'an da zage-zage da tsinuwa ba a so nawawi yayi nuni akan cewa zage-zage da tsinuwa na daga cikin manyan kaba'irul zunub dan har an yi alƙawarin shiga wuta a gare shi kuma a cikin shi akwai zargin tsinuwa shine kawai nisantar da abu ga rahamar Allah duk wanda kace wani Allah tsine maka ko kaza Allah tsine mishi kace Allah nisanta shi daga rahama Allah kuma wannan an doke shi ne idan ya kasance muayyana ne wannan haramun ne cikin shi akwai idlaqin kahurci akan zunubai wanda basu hudda mutun daga musulunci dan saboda tagalis annabi yayi amfani da takfurnal ashira bai ce ba tajhadna kuna kahurce ma abokin zama dan saboda ya nuna musu kabrin lahin abun ba wai dan kahurci bane na huta daga addini dan miji ba shi ya halice ta ba kamar yadda gaba cikin kitabul iman huwa ka idlaq wa nafyul iman kamar korewar a ce la imana liman kaza la imana liman kaza ba ana nahi ba ya huta daga imani kamar yadda mun yi bayani cikin kitabul iman wa fihi al-iglaz fi an-nusukh kuma cikin shi akwai ana son kabarar harshe cikin nasiha da abinda zai kasance a guhudda ma mutun siffar da yake tare da shi ta aibantawa nan annabi ya dan kaurara musu harshe dan saboda su hudda wannan siffar da suke tare da ita kauce ma yayi amfani da kalmar takfiru kufranul ashir kahurcewa amma dan saboda ya kabarara musu maganan ne dan su daina wa Allah yuwajihu bizalika shakhsul muayyan da kada a fuskanci mutun ayyan a ce in za a yi mishi a fuskanci mutun daya ba zai ce wance wance ba a cikin wa'azi sai dai hadi jama'a cewa ma balu awamin yafaluna kaza wa kaza al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi anna sarqat tarfa'u al'azab a cikin shi ashe mun fahimci sarka tana tunkuɗe azaba kuma a cikin shi akwai cewa zinubai ana kankare su tsakanin halittu wa annal aqal yaqbalu ziyada wan nisan kuma hankali yana amsa karuwa da karbuwa wanda malaman falsafa sun tattauna akan wannan abubuwan ba ilimi saboda malaman falsafa suna daukan abubuwa wanda gaibu ne ba ganin su ake ba sani ake ba Allah kadai yake banta da su sai su tattauna akan su kuma da jahilci babu nasi babu aya kowa a ganin fahimta shi ce ganin ya kamata shine zai gani cewa kama kaza ya kamata su mutuwa wannan su hankali su abu dukkan su dauka suke suna ta bayani akan su kuma bisa jahilci babu hankali da kokolo su ta turawa da suna tunanin ilimi ne kuma wanda ya goyi bayan su yake ganin wannan littattafan su ne mutun zai dauko yana karanta suna ɗebe mishi kewa yana cewa ai duniyar nan hairi karatu ya dauko maganganun wannan kattan banzan makiya Allah yana karanta dibi yake su zai ɗebe mishi kewa wanda wasu malaman da suka wallafa mu malaman na musulunci sun rasu gashi kullum muna ta karanta muna musu addu'a kuma kullum muna kyautata zaton suna cikin rahama Allah to su kana su da kansu sun shaida gaban idansu sun mutu da uhu sun mutu suna ƙara sun nice sun mutu a daddarme a cikin sarka kuma su ne malaman su ne ma wallafa na falsafa wannan kuma zaka daule tattafan sai zaman su zaka riga dauke wanda bai karanci addini bai je karanci wannan abubuwan sai ya dauka cewa eh wannan haka ne wannan ra'ayin yayi daidai to hankali yana daukan kari yana daukan ragi sabanin abinda wasu daga malaman falsafa suka tahi yace walaysa al-maqsudu bi zikrin naqs fi an-nisa'i law muhunna ala zalik ba ana nihin ba cewa da aka ce ma mata suna da ragaggen hankali zargin sa ne akan haka dan wannan halitta ce ta dan adam ba su suka ma kansu ba sai dai ana fadakarwa ne tahziran min al-iftitan bihinna wanda zai fitina da su ake ma nasiha namiji ne ake fuskanta da cewa to hankalin su ba na kirki bane kada ya biya musu su halaka tare da shi kenan da wani ake su ba ana zargin sa bane akan karancin hankalin walizarat tabal azabu ala ma zakara min al-kufaran ghayruhu la ala naqas shi yasa azaba wannan an rattaba ta ne akan azaba wannan an rattaba ta ne akan kufranul ashirqin ba akan ragewar hankali ba abinda za a zarge su da shi har a masa azaba akai shine kufranul ashir ba tawayewar hankali ba dan wannan ba aikin su bane. Sai babu na bakwai babun taqdil ha'id al manasik kullaha baban dake bayanin mai haira zata rama dukkan ayyuka na haji illa tawaf bil bait sai dawafi ga ka'aba shine ba zata rama ba. Wa qala ibrahim yake cewa shine ibrahim an-nakhai la ba'sa an taqra al-aya babu lahita karanta aya wa lam yar ibn abbas bai gani ba bil qira'ati lil junub ba'sa mai janaba yayi karatu bai galahin wannan ba. Wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi dan annabi yana ambatan Allah a kowane lokacin shi wannan shine hujjar shi cewa ba ya dauko littafi ba ya dauko mushaf wannan zancan da bakin shi yayi tilawa ake magana. Ibn Abbas sun tahi akan cewa ya halitta dan annabi ko da yake yana zikirin Allah kuma afdalu zikir shine Qur'ani ba ke bance ba aka ce annabi banda Qur'ani. Wa qalat ummu atiya take cewa kunna nu umaru an khurajal huyada an yakhrujal huyada ana umratan mu ahuddu mata masu haila masu huto a cikin idi ma'ana fa yukabbiruna bi takbiruhum wa yad'una su rika yin kabbara da kabbaran mutane kuma su rika yin addu'a dan su halarci abu ne wanda yake maimaituwa a shekara so daya ko a shekara in layyace so daya ne in azumi ne so daya ne to in yazo kitibus mace tana haila aka ce ba zata tahi ba an haramta mata alheri mai yawa in badu ma aka zo haka nan kenan tayi shekaru da yawa bata tahi ba wannan idi to sai aka ce ta tahi sai dai ita ta koma hura abinda zata yi kawo kabbarori da ake yi na idi da addu'o'i da ake. Wa qala ibn abbas yake cewa akhbarani abu sufyan al-yabani labari anna hirqal cewa hirqal da abi kitabin nabi yace aka mishi littafin annabi sallallahu alaihi wasallam faqara sai karanta fa iza fihi a cikin shi sai gashi bismillahir rahmanir rahim an yi bismillah yake cewa ya ahlul kitabi ta'ala ila kalimatin har zuwa karshen aya yace wa qala adau an jabir kenan wannan hujjar da yake son nuna cewa kahuri ne a beka ma laitar kinna annabi ya kumsa aya Allah a ciki kenan ya nuna cewa in kahuri ko ya karanta min babu aula mai janaba ya karanta. Wa qala adau yake cewa daga Jabir hadat Aisha ta yi haila fa nasakatil manasika he tayi aikin haji dukkan su gaira tawafu bil bait banda tawafi ga Ka'aba wala tusalli ba zata yi sallah ba me yasa ran saboda dawafi sallah ne sallah ko ba a intahe da wannan ba a inta da haila. Wa qala al-hakam yake cewa inni la azbahu wa ana junubun ni ina yanka dabba ta ina tare da janaba wanda kuma in kahi an yi bismillah. Wa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa wala ta'kulu kada ku ci min malami zikrullahi alai abinda ba an bace sunan Allah akan shi ba kenan shi yayi hujja da wannan. Yace Ibn Battal yake cewa inna muradu al-istidlalu ala jawazi qira'atul ha'id wal junubi abinda Bukhari yake nihi kawa hujja akan cewa ya halitta mai haira da mai janaba su karanta Qur'ani da hadisin Aisha wannan wanda ya kawo shi yake nihi dan saboda annahu lam yastasni min jami'il manasik dan ba a togace ba dukkan ayyukan haji ba a hudda su ba sai dawafi an kebance shi ne banda dawafi dan saboda shi sallah ne. Wa amalul haji mustamila ala zikirin ayyukan haji kuma sun kumshi da zikiri da talbiya da addu'a kuma ba a hana mai haila yin su ba kenan sai nuna cewa ya halitta ta yi zikirin Allah. Haka nan shi ma mai janaba duk da hadasin shi mai kabri ne wa man alqira'a in kana likaunihi zakira lillah zikira lillah hana karatun Qur'ani duk da kasancewa shi zikiri ne na Allah amma babu bambancewa tsakanin shi da abin da aka ambata. Wa in kana ta'budan fayataji ila dalilin khas idan ya kasance ibada ne dan ibada ne to yana buƙatar wani dalili daban wanda kuma dalilin bai inganta ba wanda yake hana mai yin haila mai yin janaba karatun alqur'ani inda mas'ala ce mai tsawo wanda malamai kowanne sun tahi akan mazhabin su wasu sun tahi akan zai iya karantawa sun tahi akan cewa ba zai iya karanta ba shi yasa muka gani a malamai na malakiya suke cewa eh aya guda daya su ma zan mu ga dalilan su. Wa in kana majmu'u ma warada min zalika taqumu bil hujja inda ghairihi lakin aksaru qabilu lit tawil yace di yawaici abubuwan da suka ambato nan gurin tawili ne ba kyarara bane aka yi bayani akan abin dan saboda haka ne Bukhari yayi ruko da su da wanda ke cewa ya halitta akan mai janaba ya karanta alqur'ani wanda suka tayi akan cewa ya halitta al-Imam al-Bukhari da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da Ibn al-Munzir mai wancan littafin al-Awsat kuma da al-Ijma da Dawud ibn Ali Zahiri da umumin hadisin yazkurullaha ala kulli ahyanihi mafi girman zikirin Allah ku shine Qur'ani dan zikiri ya game hatta da alqur'ani abinda ake bambancewa tsakanin zikiri da talawa da urfi ne hadisin da aka ambata muslim ya wasala shi ta hanyar hadisin aisha bukhari ya kawo asarin ibrahim an-nakhai cewa mai haira bi anna man al-ha'id min al-qira'a laysa mujmi'an alayhi ba ay ijma'i ba akan shi wannan kuma darimi wanda yake gashi na Allah mushi rahama ya kawo shi da sanadin shi yake cewa arba'atul la yaqra'una al-qur'ana mutum guda hudu ba su karanta qur'ani al-junub mai janaba al-ha'id da mai haida wa indal khala da gurin biyan bukata a ban daki wa fil hammam da gurin gidan wanka yace illa al-ayatu nahawha sai ahaya da makamancinta ga hujjan malaman malikiya masu ahadari da sauransu yace lul junub wal ha'id da mai janaba da mai haida sai aya daya kuma yadda su suke cale ta'awuzin wani hawhi ko wal istidlal وروى مالك مالك يا رواية إرم مغانا إبراهيم النخئي وروى أنه لجواز مطلقا كما وتروايا أرويتما مالك كانش ياتي ياها لتكوتا وتقبا لين سبك قرآني مايكي سوسيه وروى أنه لجواز للهائد دون الجنب كما وتروايا أرويتوتي ومالك يناغنين تيوا ياها لتكراتن قرآني مي جانبا أما بند مي حيلا كي تانا إيه بند مي جانبا وقد قيل ان فدا cewa magana Shafi'i ce a cikin magana shi da dadda sannan sai aka kawo asarin Ibn Abbas wanda Ibn al-Munzir ya kawo shi yake cewa Ibn Abbas kana ya qara wurdi huwa junub Ibn Abbas yana karanta wurdin shi koda yana da janaba wurdi shine izubukan da ya lazimta cewa yana karanta su a rayuwar shi ta kullun dan magabatan mu suna da abinda ake cewa al-wird na zikiri da al-wird na karatun Qur'ani kowa ya dauki kaza kullun izub biyar ne ko izub goma ne mutun ya dauka sai ya kullun wannan ya dauke shi wanda yake wajibi ne bai sabka akan shi shine suke kira da aurat kamar yadda wannan yake cewa illal wirda lin-na'im anhu al-wird yana nihin nafilolin da mutun ya azama kanshi kullun yake yin su bai fasawa rannan sai barci ya dauke shi to wannan hizbin nashi dai fasaba karanta Ibn Abbas ko da janaba yin abin shi yake yi bai ya bari حديثي نغبا حديثي ندري اوكو دبيار الامام البخاري كي حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمى عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عند مكي قاسم بن محمد غاشي دغا عائشه من الفقهاء السبعه قال تكي cewa خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من هوتو تاره da manzon Allah صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج با abunda muke ambata sai haji ma'ana haji kadai muke nihi yace falan maji ina sarf yayin da muka zo gurin da ake ce ma sarf damistu sai nayi haila damas aina an kawo qur'an ko sha qur'ani ko damas a suratul waqi'a inda Allah yana ambato ba shi bane atamas wancan shahwa ne atamas denan shi wannan ake nihi haila take cewa dabistu sai nayi haira fa dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alayhi salatu wasallam ya shigo min wa ana abki ina kuka fa qala sai ce ma ya biki ki me yake saki kuka hadisin ya wuce ai ko qultu sai nace lawadirtu wallahi anni lam ahujjal am take cewa nayi gurin ina ma a ce ba na ban yi wannan hajjin ba ma'ana dukkan ayyuka na haji ana cikin yi da ita tana murna suna haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an kusa zuwa ga aikin dawafi wanda abubuwa ne na karshe kawai sai haira ta zo shine take ma kuka take fatan cewa dama bata zo ba kala sai annabi yake ce miki ta la'allaki nufist me yiwa kin yi haira kenan in haira ce ai a ce mata nufist in kuma wannan ne biki ne karan kanshi a ce nafisti da yiwa nunun fataha qultu na'am sai nace mishi eh haka ne kala sai yake cewa fa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan abu ne wanda Allah ya kaddara shi ga diyan annabi adam faf'ali ma yaf'alu al-haju ki aikata abinda mai aikin haji yake aikatawa sai yace mata gair Allah ta dufi bil bait sai dai bazaki dawa fi aka ababa hatta ta tuhuri har sai kin yi tsarki wannan jumhurin malamai sun kafa hujja akan shi kan cewa da hadisin hani da hadisin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hajibu an al-qur'ani shay'an laysa janaba annabi alaihi salatu wassalam babu abinda yake shamkake shi gami da karatun al-qur'ani banda janaba ma'ana laysa janaba illa janaba wanda ashabu sunan sun rawaito shi Tirmizi ya inganta shi da Ibn Hibban amma wasu sun rawaita wasu daga cikin marawaitan shi yace amma alhaqu annahu min qabl al-husayn yuslihu lil-hujja ta wajen Hassan ne ya inganta ai hujja da shi sai dai a ce istidlali da shi akwai nazari dan saboda mujarradin aiki ne mujarradin aiki ko bai nuni akan haramci annabi tana yiwa yana bari ne dan saboda ya ban alhali hali ne mafi kamala kaida wajen malaman hadisi mujarradin aiki na annabi alaihi salatu wasalam ba a daukan wajibi a karkashin shi ko kuma mujarradin barin annabi wani abu da annabi yayi ba a daukan haramci a karkashin abun sai an gama shi da wannan umarni ko kuma sai an gama shi da hani dada zai kasance ya dauki haramci Tabari ya bada amsa akan cewa annabi ya bar hali ne mafi kamala ya rike hali ne mafi kamala ba dan ya abun nan ba dan yan haramta ba amma hadisin marfu'i daga Umar da Ibn Umar yake cewa la taqra'ul ha'id wala al-junub shay'an min al-Qur'an mai janaba da mai haida bisu karanta komi na al-Qur'ani wannan da'ifi ne ta kowace huskokin shi gabaki daya ba za a yi anhwani da shi ba duka dai wannan hadisai da ya kawo a cikin wannan baban sune wanda al-Imam al-Bukhari yake nihin kawo hujja da su a cikin wannan baban da ya kulla nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi